Muslim, Christian, kowa fa yazo kishin mu da san Naija muka zo plus one mu yauta su muka zo uwa kasa ta danke muka zo hadin kai gyaran Naija muka zo zaman lafiya fatan mu yazo kidnapping ma karshen shi yazo adalci ma fatan mu yazo dadi diwan ni ma zan zo independent murnan yanci dukan mu azgin kasa muke ci kin tola tafa balewa aliyu makama kimsha gari
independent murnan muke yi da samu killing us in aji kamar fadin zama force je ni ko da dum tsaya in ka batu tan Naija ta tsaya zan kar Naija ko zan rasa rai kare ta in kare ta fa da kai BMW mun fasa kai hutan Naija ne bargo na son Naija ne fa bargo na
Christy God see we just need one love one peace in all Christians Muslims we are one in all first of all God is the best of all trust me you can never see a name like God independence day is reflection day day or day make a day my day
independent munna muke yi da samun yanci a Naija yo mun kafa tutan Naija kishin kasa ka zo ga hujja ko za su harbe mu da bindiga
kishin Naija aran mu zalla
ko za su sare mu da addina
son Naija addinan ne zalla
independent munna muke yi da samun yanci a Naija yo mun kafa tutan Naija kishin kasa ka zo ga hujja ko za su harbe mu da bindiga
kishin Naija aran mu zalla
ko za su sare mu da addina
son Naija addinan mu ne zalla
round of applause I say, give me a round of applause.
Independent.
Abinda kake so, rayuwan nan ba shi kake samu